الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 13 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu qahawiyya na al-sheikh al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam mutum ne yake matar shi ya rubuta masa suke a cikin takardar kuma dukkan ne ba ta karbai sai ya rasu sai da kuma
wani misali mutum ne ya rubuta takarda da sunan saki kafin ya ba matar kuma Allah ya masa rasuwa ta saku ko bata saku ba shine tambayar ka ta saku shi inda mutum ya riga ya rubuta takarda ko da bai ba mace ba wannan a magana mafi rinjaye ta saku tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sai in takardar ta isa hannunta idan bata isa hannunta ba ka amshe takardar to saki bai tabbata ba wadanda suka tafi akan cewa ta saku hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ma al'umma ta rangwamen abinda zuciyarsu ta yi wasi-wasi da su manzon Allah ya ce malam ta'amal matukar wato mutum bai aikata ba rubutu ku aiki ne don haka suka ce in ka rubuta saki ya tabbata domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk abin da mutum ya saka a zuciyarsa yayi wasi-wasinsa to matukar bai furta wannan abin da yake cikin zuciyarsa ya fada ko ya aikata to Allah ya masa rangwame dan haka idan mutum ya saka saki a zuciyarsa in dai bai fada ba bai rubuta takarda ba to bai tabbata ba amma in ya rubuta takarda to suka ce ya tabbata me yasa saboda aiki ne manzo Allah ya ce malam ta'amal matukar wato ita al'umma ta bata aikata ba shi ku rubutu aiki ne dan haka dai a takeice ta saku sai dai kuma anan kasancewar kuma a matsayin saki ne wanda yake raja'i ma'ana na farko ne ko na biyu ne to anan za ta yi idda idan ta yi idda za ta yi idda ta takaba kuma sannan za a raba gado da ita in kuma saki ne wanda yake na ƙarshe to wannan kuma saki ya tabbata kenan ba maganar idda ta takaba akan ta sai dai in ya kasance dan ya haramta mata cin gado ne ya mata wannan saki to wannan dole raba gado za a yi da ita an gane ko domin akwai wanda yake irin haka nan kamar misali a irin ƙarshen rayuwa akwai wanda yake aikata wannan in yayi irin wannan ne to wannan kuma saki bai tabbata ba saki ya tabbata kuma dole ne za ta ci gadon shi in har ya mata wannan saki ne domin ya haramta mata gadan shi. Shi kuma wannan yana kasancewa ga wanda yake kwanci cikin rashin lafiya. Irin wanda yake cikin rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin tashi. To irin wannan in ya mamata shi saki, to irin wannan saki ana dakatar da shi. Kwarai, idan ɗaya daga cikin ma'aurata Allah ya masa rasuwa, wato ɗaya na ma ɗaya wanka, kuma mace ai matuƙar tana cikin idda matsayin mata take ga shi mishin da ya sake ta har sai an kai lokacin da ta gama idda. Shi kuma Allah ya masa rasuwa kenan bayan ya sake ta tana cikin idda, kenan a matsayin matar shi take, tun da in ba matar shi bace ba za ta yi masa idda. Da haka su kuma ɗaya daga cikin ma'aurata junan su yana iya wanke gida. Mutum ya wanke matarsa idan Allah ya mata rasuwa ko ita ta yi masa wanka. Kamar yadda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida, Aisha Allah ya kara mata yadda tana ciwon kai, sai take cewa wayyo kaina. Manzo Allah ya ce ni dai zan ce wayyo kaina. Manzo Allah ya ce ina ma a ce ki rigaye ni mutuwa, nayi miki wanka, nayi miki likafani, nayi miki sallah da binne ki. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin ɗaya daga cikin ma'aurata, wato su wanke, ya wanke dan uwansa. Kuma haka Aisha Allah ya kara mata yadda a hadisi ingantacce take cewa inda akwai yanda za mu iya, ta ce wallahi da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face matan shi. Lawistaqbaltu min amri mastadbartu, ta ce ma gassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa nisa'u, ta ce ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face matan shi. Don haka mutum ya saki mace in tana cikin idda saki wanda yake raje'i, in Allah ya masa rasuwa tana da ƴancin da za ta wanke shi domin a matsayin matar shi take. Na'am. Ba tare da rawala ba. Wato tsarki baya daga cikin sharaɗi na kiran sallah. An gane ku? Ko wato idan mutum ba shi da arwala yakan iya yin kiran sallah. Sallah ita ce sharaɗinta sai da arwala, sharaɗin ingancin sallah sai da arwala. Amma shi kiran sallah yana daga cikin wato adab kinsa kenan, na dubba wanda aka so kenan, wanda zai yi kiran sallah ya zamanto yana da arwala. Amma ko mutum ba shi da arwala yakan iya yin kiran sallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin daidai gabar da malam ke bayani game da wato matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shi ne muka karanta fadarsa Allah ya ji kansa da ke cewa wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malam yake cewa mu ahlu sunna wal jama'a, aqidarmu wato muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kauna. Sai ya ce wala nufridu fi hubbi ahadin minhum, kuma ba ma zurfafawa game da wato san ɗaya daga cikinsu, kamar yadda wato ƴan Shi'a suke zurfafawa game da san wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su fifita san wani akan wani ba tare da dalilin da ya bambanta ba. muna nihi shi'a ta farko kenan, domin shi'a ta farko su menene bambancin su da ahlus sunna, su sukan fifita Aliyu Allah ya ƙara masa yadda akan Usman, wanda ahlus sunna wal jama'a su kwa sun jero sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayi wanda yake na daraja kamar yadda jirin su yake a wajen khalifanci. Abubakar shine number 1, mai biya masa Umar, wanda ke biya ma Umar Usman, sannan Aliyu Allah ya kara masa yadda. Wannan shine abu wanda yake tabbatacce a aqidar ahlus sunna wal jamaa. Sai yace kuma wala na tabarra'u min ahadin minhum, yace ba ma kubuta mu raba hanya game da ɗaya daga cikin su, mu ce wana da wana da wana da wana ba mu yarda da su ba, iya wanda muka yarda su wana da wane, kamar yanda kuma Rafida sune ɗan Shi'a na yau kenan. Su sunan da ya dace da su shine Rafida, an gane ko? Domin in ka ce musu ɗan Shi'a wannan kamar kaye bi su ne, sun fi so a faɗa musu haka, amma ba abinda suka fi kyama a ce musu shine Rafida. Kamar yanda kuma wannan suna lakabi malamai suka musu a lokacin da suka tambayi wato wani jika daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine jika ne na Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tambaye shi suka ce masa me zaka faɗa game da Abubakar da Umar, sai yace kun ambata mutanen ƙwarai waɗanda su ne wato waziran kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce to tunda ka jibinci Abubakar da Umar ba mu ba kai, suka watsar da shi suka kakkabe shi suka raba hanya da shi. Daga wannan lokaci an gane ko shine suka ce rafabunaka, ma'ana ba mu ba kai. Daga wannan lokaci malamai suka musu lakabin Rafida, don haka abinda ya kamata ka faɗa ga ɗan shi aka ce masa Rafidi, jama'ar kuma gaba ɗaya sai a ce mata Rafida, domin su sun ware da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal ma sun kafirtar da mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ƴan kaɗan, wanda kuma babban makiyinsu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maza shine Abubakar, sannan Umar, sannan Usman da sauran sahabbai. Amma ta ko waɗanda suka fi ki da kyama babu sama da Aisha da Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan malam yace wala na tabarra'u min ahadin minhum, yace mu wato ba ma raba hanya da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ce wala da wani, ma'ana mun raba hanya da su, wala da wala su muka jibinta. Shine sai malam ke cewa wani bigigu man yi bigigu wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhu, wato dalili akan cewa da yace wala nufridu fi hubbi ahadin minhum, ba ma zurfafawa game da san ɗaya daga cikin su. Wannan daman abu ne wanda Allah ya haramta mana zurfafawa a cikin addini, ka wuce matsayin da Allah ya aje ka, ka wuce ka'ida ta wannan haramun ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, Ubangiji ta'ala yace ya ku mazawali tafi kada ku zurfafa wato game da addinin ku, ku wuce matsayin da Allah ya aje ku. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kashidi da jan kunne game da shishigi da zurfafawa wuce iyaka, kamar yanda yake cewa iyyakum wal guluwa fa innal guluwa ahlaka man kana qablakum aw kama qala, manzo Allah yace ku kiyaye shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri, domin shishigi manzo Allah yace shi ya halakar da waɗanda ke gabaninku na al'umma. Don haka ita al'umma ta musulmi al'umma ce wasadiya. Al'umma wasadiya ba ta wuce gona da iri, kuma ba ta kasa kai inda ake bukatar ta kai. Kenan babu ketare iyaka, kuma babu kasa kai inda ake bukatar a kai. Shine anan kenan yace wala nufridu, ba ma wuce gona da iri, fi hubbi ahadihim ahadin minhum, wato game da san ɗaya daga cikinsu, ma'ana mu zaɓi wasu kawai mu fifita su akan wasu ba tare da dalili ba. Sai yace wala na tabarra'u min ahadin minhum, kuma ba ma raba hanya da ɗaya daga cikinsu, mu jibunci lamarin wani mu watsar da shi. Don haka su yana daga cikin ka'idarsu, ba ka zamantowa rafidi ɗan shi'a sai ka barranta game da Abubakar da Umar. Shi ne suke cewa la wala'a illa bi bara, ba maganar jibintar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka raba hanya da Abubakar da Umar, sai ka barranta da su, ka ce ba kai ba Abubakar, ba kai ba Umar, kala'anci su, ka zazzage su in yaso, sannan a lokacin nan ka zamanto masoyin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malam ya ce wani bigigu, ya ce mu muna kin manyu bigiguhun, duk wanda ke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake kin su malam ya ce makiyinmu ne. Wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum, mutumin da ke ambatan su ba tare da alkhairi ba, wanda in ka ji ya ambata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sharri ne da mugunta, ba wani alkhairi bane zai ambata nasu, wanda su daman dabi'ar su kenan. In dai ka ji sun ambaci Abubakar ko Umar da sauransu, to ba alkhairi bane za su fada. Shine malam yace wala nadhkuruhum, yace mu kuma ba ma ambatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bi khair, yace sai da alkhairi. In dai ka ji mun kama sunan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to alkhairin shi ne za mu fada. Don haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wani abu wanda yake mara kyau, wanda ya gudana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to dole ne mu kame bakinmu. Kamar yadda yake cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, sai yace wal insaku amma shajara bainahu. Aqidar ahlus sunna wal jama'a shine kame baki game da abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda mutane ne wanda Allah ya tankade, ya rauraye, ya zaba domin su zamanto abokan zaman manzon shi, kuma kafin su bar duniya sai da Allah ya gafarta musu kurakuransu. Malam ya ce wa hubbuhum dinun wa imanu wa ihsan, kaular sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam ya ce addini ne kuma imani ne kuma kyautatawa ne. Me yasa? Domin kwatanta umarni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Allah shi ya wajabta mana kaunar manzon shi sallallahu alaihi wasallam, don haka yana daga karkashin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar sahabban shi. Wanda baya son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hakika baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin hadisi na cikin Sunan Tirmidhi, riwaya ta Abdullahi ibn Mughaffal, Allah ya kara masa yadda, ke cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa Allah Allah fi ashabi, za Allah yana cewa ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah game da sahabbaina. Za Allah ya ce la tattakhizuhum garaba, za Allah ya ce kar ku maida su karan barata, ma'ana kar ku maida su kara wanda yake na gwada dadin hannu. Idan aka ce algarab shine abinda ake kafawa domin gwada dadin hannu, a cewa zai iya halbe abu kaza, kowa ya zo ya ɗauka yana jifa, manzon Allah ya ce to kar ku mai da sahabbaina, wato kara wanda yake na barata. In aka ce barata a Hausa shine wato gwada dadin hannu kenan, ma'ana duk abin da aka ɗauko a yaba, manzon Allah ya ce kar ku mai da su haka. sai yace fa man ahabbahu fa bi hubbi ahabbahu, manzo Allah yace duk wanda ya kaunaci sahabbaina to ya kaunace su ne a sababin kaunar da yake mu. Sai yace wa man abghabahu, duk wanda ya kisu fa bi bughdi abghabahu, manzo Allah yace ya kisu ne a sababin kiyayyar da yake mu. Manzo Allah yace wa man abahum faqad abani, duk wanda ya cutar da sahabbaina manzo Allah yace tabbas ni ya cutar. Sai yace wa man azani, duk wanda ya cutar da ni kwa faqad azallaha, tabbas ya cutar da ubangijin da ya aiko ni. Sai yace wa man azallaha, duk wanda ya cutar da ubangiji subhanahu wataala, fa yushiku an ya'khudahu, ya kusanta Allah ya damke shi ya jefa shi cikin wutar jahannama, wal iyazu billahi. Wannan shine dalilin da yasa malam yace san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne, imani ne, kyautatawa ne, don haka san su addini ne. Saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce mai zaman kanta wanda Allah ya wajabta mana, to kaunar sahabbansa kuwa na karkashin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su ne tsani tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sako da ya zo mana. Ta ina muka samu wannan alkur'ani, ta ina muka fahimci wannan ibada da Allah ya shir'anta mana ta hanyar sahabban shi? Su suka koyi alkur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka koyi sunna, ma'ana dukkan wasu ayyuka na ibada suka rawaito ma wanda ke bayan su sune tabi'ai, tabi'ai suka rawaito ma atba'ul tabi'in, har al'amarin ya zo kan wayo. Dan haka duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aibanta su, to ba komai ba yake nihi illa wannan wasidar addinin ne gaba ɗaya yake famar ya rubuta. Wanda daman abu ne wanda yake sananne, kamar yanda malamai sun tabbatar, su waɗannan jama'a wanda ake kiransu rafida sun rabu da guzuma ne domin su halbi karsana, kamar yadda Hausawa suke faɗa, shi addinin karuwa ne suka yi da shi domin su masa zagon ƙasa, su yi makalkashiyar yadda za su ruguza addini. Su a kullum tunaninsu yaya za a yi su dawo da daularsu ta Farisa, daula ta maguzanci ta bautar wuta, don haka addinin suna ne a gunsu. Suna ne to illa kasancewar mafi yawa jama'a ba su sani ba, kamar yadda ake faɗa kura ce ta lulluɓa da fatar tunkiya don ta yi ɓanna. Sun zo sun karu da musulunci, amma musuluncin suke famar wato su masa makalkashi yayin da za su rubuza shi. Don haka karka yi tsammanin cewa wallahi akwai wani rashin zuttuwa tsakaninsu da turawan yamma da waɗannan Yahudawa na Banu Isra'ila, duk tafiyarsu ɗaya, aya ɗaya suke rabawa. Yau ake kun hobbaki, ake faɗa Amerika za ta kai ma Iran hari, kullum duk wanda ya tashi sama da shekara 10 wani abu ko shekara 20 a kullum magana da yake, sai ka ji abin kamar yanzu ne kawai zuma zuwa jimawa. Amma abubuwa ne duka siyasa ce ta duniya, ta yaya za a yi yawo da hankulan jama'a, yaya za a yi yawo da hankulan jama'a kar su gane komai. Amma babu wani rashin zuttuwa tsakaninsu daidai da nisa da zarra, wanda shi asalin shi shi an ci in dama Yahudawa suka kirkira shi. Wanda ya kirkira shi shine Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, wanda ya kai Aliyu matsayin, ya bashi matsayin ilahiya. Aliyu ya wawure shi, ya nema, ya gama da shi, ya gudu, shine suke kiran shi ibn Sauda, wanda babu abinda su 'yan Shi'a suke inkari a yau kamar shi wannan Yahudan Ibn Saba. Don haka wani malami ya wallafa littafi mai suna Ibn Saba Haqiqatan la Khayal, abu ne tabbas shi ne ya kirkira Shi'anci, Abdullahi Ibn Saba al-Yahudi, wanda shi ne ya iza fitina wadda aka zo aka kashe Usman, Allah ya kara masa yadda. Ya tado mutane daga Masar da Kufa da sauransu, suka yi zanga-zanga, suka zo suka zagaye gidan Usman, Allah ya kara masa yadda, kwana da kwanuka suka sare masa kai. Shi wannan shaidani shi ne ya kirkira Shi'anci, wanda ake kiran su rafida. To dan haka shi ne a nan kenan malam yake cewa, sannan sai ya ce wa bugubuhun, yace kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kufrun wa nifaqun wa duguya kafirci ne munafirci ne kuma ƙetare iyaka ne kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne domin kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne in kake sahabbansa to shi kake zamu tashi kenan wannan gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ما لم الله يجيك أنسى نافتا يناتشوا ونثبت الخلافة يجي مو أهل السنة والجماعة منا تبتر دخليفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa awwalan yace a farko muna tabbatar da khalifanci li Abi Bakr as-Siddiq ga Abu Bakar as-Siddiq shine Abdullahi ibn Abi Quhafa al-Qurashi Allah ya ƙara masa yadda tafdilan lahu Malam yace muna tabbatar masa da wannan khalifanci domin fifita shi akan sauran sahabbai. Wata kadima kuma dan gabatar da shi a wajen matsayi na daraja ala jami'il umma yace akan dukkan al'umma gaba daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya manzon Allah bai bar ba wani mai matsayi mai daraja a duran kasa sama da Abu Bakar. Don haka in ma kana neman khatamul awliyai cika makin waliyai wanda babu wani waliyi wanda ya tunkari fagensa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ka zo kan Abu Bakar dole zaka taka burki an gane ko shine yace wa nusbitu lakhilafata wato muna tabbatar da khalifanci idan aka ce khalifanci shine wani ya wuce kamar ya gurbin domin isar da aikin da ya zo da shi an gane ku domin Allah ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallam da wannan saƙo mai girma shine alqur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama iya kwanukan rayuwar da ubangiji subhanahu wataala ya yanka masa kuma wannan aiki da aka dora masa aiki ne wanda Allah ya hukunta cewa sai ya dangana da alkiyama kenan duk wanda zai maye gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ci gaba da isar ga wannan sako to shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annabi malam yace shi wannan khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa malam yace awwalan a farko yace wa nusbitu li Abi Bakr as-Siddiq yace muna tabbatar da wannan khalifancin yace ga Abu Bakar Allah ya ƙara masa yadda tafdilan lahu wato dan fifita shi akan sauran sahabbai kuma su ahlu sunna wal jama'a in kaji sun faɗa abu to sai da dalili ba haka ba kawai dan wani ra'ayi da son zuciya ka fifita wani daga cikin sahabbai akan wani sai da dalilin da ya fifita kamar yadda zamu gansu insha Allah sai yace wata kadiman kuma dan gabatar da shi a wajen daraja da matsayi ala jami'il umma akan dukkan wannan al'umma gaba daya har zuwa alkiyama har zuwa alkiyama babu wani mai daraja bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake matsayin Abu Bakar to dan haka ahlus sunna wal jama'a sun dan samu sabani game da khalifancin Abubakar Allah ya kara masa yadda shin wai nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa shine khalifa ko kuma committee na sahabbai sune suka zabe shi tare da cewa wasu daga cikin ahlus sunna wal jama'a irin su al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da jama'a mai yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa khalifancin Abubakar Allah ya kara masa yadda ya tabbata ne wato da nassi ma'ana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake koyayye abu ne a koye amma ba a fili bane bai suka ce nuni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kai wasu suka tafi akan cewa nassi ne karara a bayyane wanda yake nuna Abubakar shine khalifa wasu daga cikin malamai ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa khalifancin Abubakar Allah ya kara masa yadda ya tabbata ne ta hanyar zabi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga ya dace suka zabe shi a matsayin khalifa waɗanda suka tafi akan cewa nassi ne ya tabbatar da cewa shine khalifa na daga ciki hadisin da ke cikin sahihul bukhari riwaya ta Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yadda ke cewa atatim ra'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da wata bukatarta manzon Allah sai ya umarce ta cewa ta koma fa amaraha an tarji'a ilaihi manzon Allah sai ya ce je ki zuwa wani lokaci ki dawo manzon Allah ya ce da ita sai ta ce masa a ra'aita in ji'itu falam ajidka tace ya rasulullahi to idan na dawo ban tarar da kai ba fa idan na dawo ba ka nan me yiwa ka koma zuwa ga ubangijinku ubangijinka wajen wa zan je shine yace ka annaha turidul maut da tace a ra'aita in ji'itu falam ajidka tace ya rasulullahi faɗa mun idan na dawo ban same ka ba tana nihi cewa idan na dawo bayan Allah ya maka rasuwa kuma yaya zai bada sai manzon Allah yace in lam tajidini fa'ati Abubakar manzon Allah yace in har kika dawo baki same ni ba je ki wajen Abubakar to wannan shine dalilin na farko daga cikin dalilan da wasu malaman suka tafi akan cewa nassi ne wanda yake nuna Abubakar shine khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce nassi ne a boye ishara ce manzon Allah yake na cewa Abubakar shine khalifar sa tunda ta faɗa tace in na dawo ban same ka ba fa manzon Allah yace idan kika dawo baki same ni ba je ki wajen Abubakar to wasu malaman suka ce wannan nassi ai a bayyane ne ma yake a fili yake ya nuna cewa Abubakar shine khalifa to haka dalilin su na biyu hadisin da ke cikin as-sunanul arba'a riwaya ta Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar manzo Allah yace ku yi koyi da mutum biyu wato baya na yace Abubakar da Umar manzo Allah yace ku yi koyi da su manzo Allah yace iktadu bil ladaini min ba'di yace ku yi koyi da mutane biyu yace baya na sai yace Abi Bakr wa Umar shine Abubakar da Umar manzo Allah yace ku yi koyi da su suka ce to wannan shi ma nassi ne wanda yake tabbatar da khalifancin Abubakar Allah ya kara masa yadda cewa shine ya dace ya zama khalifa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na uku hadisin da ke cikin sahihai riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda wato daga take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil yawm alladhi budi'a fihi wato manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya shigo guna a ranar da wato rashin lafiya ta rufu masa kenan cutar mutuwa randa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama rashin lafiyar ta dawo masa randa ya fara rashin lafiyar ta ce ya shigo guna a lokacin nan fa kana manzon Allah sai yace da ni udu ili abaki wa akhaki hatta aktuba li Abi Bakr kitaban manzon Allah yace kirawo mun mahaifinki da dan uwanki shine Abdulrahman domin na rubuta ma Abubakar takarda ta musamman. Bazan Allah ya sanya Aisha cewa ta kirawo mahaifinta Abubakar da dan uwanta shine Abdulrahman ibn Abi Bakar domin manzo Allah ya ce domin na rubuta ma Abubakar takarda ta musamman. Thumma qala sanan sai manzo Allah ya ce bari ma ya aballahu wal muslimuna illa Abubakar. Allah ba zai yadda ba, haka musulmi ba za su yadda ba sai Abubakar. Abu ne ma ba sai ma an rubuta ba. Manzo Allah ya wadato akan cewa Allah ba zai zabu wani a matsayin khalifa face Abubakar, yace musulmi ma ba za su yadda ba sai Abubakar. Shine yace ya aballahu wal muslimuna illa Abubakar. Allah da Allah wato yaki wani ya zamanto kenan khalifa, kuma musulmi ma ba za su yadda ba yace illa Abubakar shine. Da haka manzo Allah sai ya dena ma rubuta. A wata riwaya manzo Allah sai yake cewa fala ya kuma fi hadha al-amr qali, yace kar wani mai kudai yayi kudai game da wannan al'amari, ma'ana wannan al'amari na khalifanci kenan, kar ma wani yayi kudin haka. Abubakar shine ya dace. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha kirawo mun Abdulrahman ibn Abi Bakar li aktuba li Abi Bakr kitaban, sai yace la yukhtalafu alayhi, thumma qala ma'adha Allah ay yakhtalifa almu'minuna fi Abi Bakr. Wannan riwaya tana cikin sahihu Muslim. Manzo Allah yace ma Aisha kirawo mun dan uwanki Abdulrahman domin na rubuta ma mahaifinki Abu Bakr, Allah ya kara masa yadda, wato takarda ta musamman, la yuqtalafu alaihi, dan kar a samu sabani akan shi. Manzo Allah yace a kirawo masa Abdulrahman ya sa a rubuta takarda ta musamman, an gane ko, dan kar a samu sabani game da Abubakar a wajen khalifanci. Thumma qala sanan sai manzo Allah yace kai a bari ma ma'adha Allah, yace Allah ya tsare, yace an yaktalifa almu'minuna, ina neman tsari na Allah da musulmi za su saba fi Abubakar game da Abubakar. Shi a iyarin jayin zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musulmi ba za su saba ba game da matsayin Abubakar, za su yarda su amince su yi ittifaki a matsayin cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace ma'azallahi, Allah ya tsaran, yace an yaktalifa almuslimuna fi Abubakar, musulmi su saba game da Abubakar abu ne wanda ba ya yi ba. Sannan kuma na daga kina wannan shi ma nassi ne wanda yake nuna Abubakar Allah ya kara masa yadda, shi ya dace ya zamanto khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farko bayan sa kenan. Haka akwai hadisai da dama waɗanda suka zo game da gabatar da shi domin yi ma jama'a limanci a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rashin lafiya. Manzo Allah ya ce muru Abubakar falyusalli bin nas, ku ce da Abubakar ya ma jama'a sallah. Manzo Allah ya kasa fitowa masallaci, sai ya ce ku je ku faɗa ma Abubakar ya wuce ya ma jama'a sallah. To kaga wannan ishara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ma jama'a, ko mu ce hannunka mai sanda ne yake musu, game da cewa Abubakar shi ya dace ya zama khalifa. Kaga fa lokacin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rashin lafiya ya kasa fitowa, amma sai ya ce kusa Abubakar ya ma jama'a sallah. Idan kaga wannan duk mai hankali ya san wane ne ya dace ya zamanto khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ya wuce a lissafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kwanta rashin lafiya baya iya fitowa, Abubakar Allah ya kara masa yadda shi yake ma jama'a sallah, har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzonsa. To haka hadisi na cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa baina ana na'imun ra'aituni ala qalib, manzo Allah yace yayin da nake cikin bacci, manzo Allah yace kai tsaye sai nayi mafarki gani a bakin wata rijiya a tsaye. Idan aka ce qalib ita ce tsohuwar rijiya, sai gani a kan rijiya a tsaye. Manzo Allah yace alaiha dalu, yace akwai guga wato a cikin rijiyar, an zura guga. maza Allah ya ce fa naza'atu minha ma sha Allah, na ringa janyowa na ringa fito da ruwa iya gurgudan iya abinda Allah ya so. Maza Allah ya ce bayan na gama kuma akabaha ibnu abi quhafa, sana Abubakar sai ya karbi guga. Fa naza'a minha dhanuban aw dhanubay, maza Allah ya ce ya fitar da guga ɗaya ko kuma guga biyu. Shi manzon Allah yayi ta fito da gugan, yayi ta fitowa. Abubakar da ya karba manzon Allah ya ce guga ɗaya ko biyu shine iya abinda Abubakar ya fito da shi. Manzon Allah ya ce wa fi nazihi dha'fu, sai dai a wajen janyo gugan na Abubakar manzon Allah ya ce akwai rauni. Thumma sai ya ce wallahu yaghfiru lahu, Allah ya gafarta masa rauninsa. Maza Allah ya masa addu'a ya ce wallahu yaghfiru lahu, Allah ya gafarta masa rauninsa. Thumma istahalata gharban, maza Allah ya ce sannan gugan sai ya juya. Fa akhadha ibn al-Khattab, Umar sai ya karbi gugan. Maza Allah ya ce falam ara abqariyan min an-nas yafri fariyan, maza Allah ya ce ban taba ganin wani gwani wato a wajen fito da guga irin yanda Umar yake. Maza Allah ya ce ban taba ganin wani gwani a wajen janyo ruwa daga rijiya irin yanda Umar yake. Yace hatta daraban nasu bi qan, har aka kai lokacin da wato jama'a suka soke shi. Wanda wannan shi ma nasi ne wanda yake nuna Abubakar Allah ya kara masa yadda shine khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan guga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa janyowa, wato alqur'ani ne da sunna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada shi a duniya. Abubakar da ya karba guga ɗaya ne ko biyu, saboda shi Abubakar iya khalifance shi shekaru biyu da wata shida ne iya abin da Umar ko sai da ya kwashe shekara goma. Kuma Umar Abubakar Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya zamanto khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da wasu matsaloli waɗanda suke masu girma, saboda kasancewar ga waɗanda suka yi da'awar annabta irin su Musailamatul Kazzab da Al-Aswadul Ansi da irin su Zarqa'ul Yamama, duka wannan jama'a ce waɗanda yaƙar su ya zama wajibi. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya yaƙe su. Kuma ga irin su wannan wa yake da suna waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci, wanda galibinsu wato mazauna ƙauye ne, wanda su musulunci bai tabbata ba a cikin zukatansu, sababbin musulunta ne, kuma su suna tunanin tunda wanda ya zo da musuluncin ya koma zuwa ga ubangijinsa kenan musulunci dole ya naɗe tabar masa. Da yawa daga cikinsu aka samu suka yi ridda. Sannan kuma hallo ga wata jama'a waɗanda suka hana sarka. Wannan gaba ɗaya ayyuka ne daban-daban uku waɗanda suka tunkari Abubakar Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya zama khalifa. Don haka wannan hadisi yana cikin sahihai, wanda ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mafarki yana bakin rijiya ga guga manzo Allah ya ringa janyowa, ya ringa janyowa. Sannan sai ya miƙa ma Abubakar. Abubakar da ya karba ya hudo guga ɗaya ko kuma biyu, manzo Allah ya ce akwai rauni game da janyo gugan shi. Sannan kuma bayan haka Umar ya karba, manzo Allah ya ce ban ga gwani a wajen fito da guga daga cikin rijiya irin yadda Umar yake. To haka hadisi na cikin Sahihul Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana akan minbarinsa, manzo Allah yake cewa law kuntu muttakhizan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila, sai ya ce la yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakr radiyallahu anhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbarinsa yake cewa inda a ce daga cikin jama'a a doron ƙasa gaba ɗaya zan iya rukun wani a matsayin badadi, in maida shi a matsayin badadi na, idan aka ce badadi an ciro shi ne daga kulla, in aka ce kulla so wanda ya kai matuƙa kenan, wanda ya keta jini da fata, ma'ana ya keta gashi ya ratsa jiki gaba ɗaya, wanda wannan matsayi ne wanda a cikin annabawa da manzanni gaba ɗaya ba wanda Allah ya kai wannan matsayi face annabawansa manzanninsa guda biyu. Ibrahim alayhi salam da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam su kadai ne Allah ya maida su a matsayin badadin shi kamar yadda yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya maida Ibrahim khalil cewa badadin sa ne kamar yadda kuma a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yake cewa inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila kusan da cewa Allah ya maida ni matsayin badadin shi nake kamar yadda ya maida Ibrahim alayhi salam matsayin badadin sa shine anan wata rana akan minbari manzo Allah yake cewa law kuntum muttakizan min ahadil ardi khalilan inda a ce a cikin jama'ar da ke duran ƙasa gaba daya zan iya maida wani a matsayin badadi na manzo Allah yace lattakastu Abubakar ne khalila yace wallahi da na maida Abubakar shine badadi na inda a ce kenan zai zabi wani a matsayin badadin shi manzo Allah yace da Abubakar shine zan maida matsayin badadi na kaga wannan me yake nuna Abubakar yafi kowa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ci gaba da fada sai ya ce la yabqa yanna fil masjid khawkha manzo Allah ya ce kada wata kucika ta kasance a cikin masallaci idan aka ce khawkha ma'ana el kofa da mutum yake tullowa wanda dai za a dan duka abu a wuce domin a farko sahabbai duk wanda gidan shi yake makwabtaka da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin gidanka kawai sai ka saro kofa daga cikin gidanka kawai masallaci zaka shigo duk zagayen masallacin gaba dai ko ina kofa ce kowa wanda yake makwabtaka da masallaci sai ya tullo kofa ita ce ake kira da khawkha a Hausa ana kiranta kucika kenan shine yace kada wato wata kofa ta kasance ta rage a game da masallaci na yace illa suddat manzo Allah yace face sai an toshe mu kowace kofa a toshe ta manzo Allah yace illa khawkatu Abubakar yace amma banda ta Abubakar ita kar a toshe ta abanta duk wani wanda ya saro kofa manzo Allah yace a toshe ta amma banda ta Abubakar ita abanta kaga wannan nassi ne a bayyana wanda yake nuna fiyayye daga cikin sahabbai shine Abubakar Allah ya kara masa yadda shi kadai ne manzo Allah yace a bar kofar sa kaga wannan dalili ne wanda yake nuna shi ya dace ya zamanto khalifa a farko to haka hadisi na cikin sunan Abi Daud riwaya ta wato Abi Bakra Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a cikin sahabban sa manzo Allah sai ya ce man ra'a minkum ru'ya a cikin ku waye mafarki domin haka manzo Allah wani lokaci in an wayi gari an zauna sai ya tambayi sahabbai a cikin ku waye mafarki to haka wata rana ya tambaye su ya ce man ra'a minkum ru'ya a cikin ku waye mafarki faqala rajul sai wani mutum ya ce ana ra'aitu ka anna mizanan unzila minas sama ya ce ya rasulullahi ni ko nayi mafarki mafarkin da nayi yace na ga wani skili an saukar da shi daga sama fa wuzinta anta wa Abubakar sai aka auna nauyinka da Abubakar akan wannan skili farajahata anta bi Abubakar sai ka rinjaye Abubakar kai da Abubakar aka dora akan skili sai daga ka rinjaye Abubakar thumma wuzina Umar wa Abubakar sai naga an dora kuma Umar da Abubakar an auna farajaha Abubakar Abubakar sai rinjaye wa wuzina Umar wa Usman sannan sai aka auna kuma Umar da Usman yace farajaha Umar Umar sai ya rinjaye kuma rufi al-mizan yace sannan sai aka dauke mizan aka dauke skelin aka yi sama da shi yace fara'aitul karahata fi wajhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da na fada masa cewa sai aka dauke mizanin skelin yace sai na ga damuwa a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisi ne wanda yake nuna fagula da matsayi na Abubakar cewa shi ya fi dacewa ya zamanto khalifa tunda da aka auna shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya rinjaye aka auna shi Abubakar da Umar Abubakar ya rinjaye Umar sannan aka auna Umar da Usman Usman na Umar ya rinjaye sannan haka hadisi na cikin sunan Abi Daud riwaya ta Jabir Allah ya kara masa yadda wato yana bada labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa wani mutum a daren jiya wato yayi mafarkin cewa Abubakar an hada shi da Umar, wato Abubakar an hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato an kulla su da juna, sannan wani da Umar bi Abubakar, sannan shi kuma Abubakar sai aka hada shi da Umar shi ma aka sarka su aka kulla. Sai yace wani da Usman bi Umar, shi kuma Usman sai aka zo da shi kuma aka hada da Umar aka daura. Jabir sai yake cewa falamma kuna min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da muka tashi daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba mu wannan labari mafarkin da wani mutum yayi, kullu sai muka ce ammar rajulus salih fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan wato mutumin da aka hada shi, an gane ku, wato wannan mutumin kwarai wanda yayi wannan mafarkin to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai bayyana mana ba shine yayi mafarkin. Kenan na an hada shi da Abubakar, sannan Abubakar aka hada shi da Usman, sannan kuma wannan wato aka hada shi da Umar, sannan Umar aka hada shi wato da Usman. Jabir sai yake cewa fahimu wulatu hadha al-amri alladhi ba'atha Allah bihi nabiyyan, muka ringa fada muka ringa cewa waɗannan da manzon Allah ya zano mana sune majibintan wannan al'amari da Allah ya aika manzon shi da shi. Kenan Abubakar da Umar da Usman. To haka hadisi na cikin Sunan Abi Dawud riwaya ta Samura ibn Jundub yake cewa lalle wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma mafarki ne yazo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ra'aitu ka anna dalwan dulliya min as-sama'i, yace ya rasulullahi nayi mafarki wani guga da aka zaro shi daga sama, guga ne cike da ruwa aka zaro shi daga sama. Fa jaa Abubakar fa akaza bi araqiha fa shariba shurban ba'ifan, Abubakar sai yazo sai ya kama iccen guga, idan aka ce araqi an gane ko sune icce wanda yake na guga wanda a jikin su ake darma igiya, idan aka yi guga da yake galibin gugan su na canda na fata ne ake, kenan akan sanya itace sannan a jikin itacen ake kulla igiya, to waɗannan itacen su ne ake kiransu wato araki. Yawa shine sai yake cewa fa jaa Abubakar, Abubakar Allah ya kara masa yadda, sai yazo sai ya kama iccen gugan fa shariba shurban ba'ifan, ya kaba kai amma ya sha sha wanda yake mai rauni, ba sha bane bai sosai ya dan kurba. Thumma jaa Umar, yace sannan Umar sai yazo fa aka zabi araqiha, shi ma ya kama iccen gugan fa shariba hatta tadalla, Umar ya sha sai da yake koshi. Thumma jaa Usman, sannan Usman yazo ya kama gugan shi ma fa shariba hatta tadalla, wato ya kama ya kafa kai ya sha shi ma sai da ya koshi. Thumma jaa Aliyun fa akaza bi araqiha fantushidat minhu fantabaha alayhi min hashay, Aliyu yazo ya kama iccen gugan da ya kama ya dan kurba da ya kama zai sha sai aka kwace masa, amma wani abu daga cikin ruwan gugar ya zubo masa. To wannan duka kamar yadda malamai suka fassara khalifancin su ne, Abubakar shan da ya sha ne mai rauni, khalifancin da ya shekaru 2 da wata 6, Umar Allah ya kara masa yadda shi kuma yayi shekara 10 da wata 6, sannan Usman Allah ya kara masa yadda yayi shekara 12, Aliyu Allah ya kara masa yadda shekara 6, an gane ko? Ko kuma in ka cire wancan wata 6 kenan Abubakar ka dauki shekaru 2, shi Umar ka dauki shekara 10, in an hada nawa kenan 22, wannan shekara wannan 12, Usman yayi 12, in an hada nawa kenan 24, shi kuma wato wannan Aliyu yayi shekara 6, in ka hada kenan duka shekara 30, wanda shine khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma yana daga cikin dalilan da wato malamai suka tafi akan cewa wannan nassi ne wanda yake tabbatar da wato khalifancin Abubakar Allah ya kara masa yadda cewa nassi ne kenan a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka tafi akan cewa zabar shi ne aka yi, su kuma sun kafa hujja da hadisin da yake cikin Sahihul Bukhari a lokacin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa, to a lokacin nan su mutanen Madina sun yi gaggawa sun je sun hadu a wata rumfa ta Banu Sa'ida, wata babbar rumfa ce inda ake taruwa ana tattaunawa. Su mutanen Madina sai suka je suka taru da sunan cewa su tantance su fitar da shugaba daga cikinsu. To a lokacin nan da su muhajirun suka samu labari, su Abubakar da Umar suka samu labarin cewa ai mutanen Madina sun je sun taru wato a Saqifatu Bani Sa'ida domin nada shugaba. A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda da Umar da sauran sahabbai sai suka yi gaggawa suka tarar da su don kada a samu baraka. To a lokacin nan da aka hadu Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya dau magana bayan su da mutanen Madina iya abinda suka bada na shawararsu da ra'ayinsu shine suke cewa wato daga cikinku a fito da shugaba kuma daga cikin mu ma a fitar da shugaba kenan a yi shugabanni biyu. To shi kuma a ka'ida kamar yadda Larabawa suke faɗa saifani la yajtami'ani fi gildin, takobi biyu ba su haduwa a cikin kube guda, ba yanda za a yi takobi biyu su haɗu a cikin gida guda, a gari ɗaya ba a yin sarki biyu. A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda wato sai ya ɗau bayani da Umar Allah ya kara masa yadda shi yake famar ya yi bayani, sai Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya ce ma Umar ya kyale kar ya ce komai. Umar sai yake cewa wallahi ma aradtu bi zalika illa anni hayya'tu fi nafsi kalaman qad a'jabani, yace wallahi na shirya wani zance a cikin raina wanda zancen ya kayatar da ni, ina ganin cewa in na faɗa zan gamsar da jama'a. To amma Abubakar sai yace in kyale, yace khashitu Allah yuballighahu Abubakar, yace ina tsoron Abubakar in yayi fada fada kar ta gamsar da kar aje ta kasa gamsar da jama'a, yace na samu damuwa akan haka amma sai na yi hakuri saboda na gaba da shi yace ya kyale dole ya kyale. Yace thumma takallama Abubakar, a lokacin nan Abubakar sai ya dau magana, fatakallama ablagan nas, wato yayi zance zance wanda yake kunshe da fasaha, ma'ana babu wani mai iya zance ma wanda zai yi zance a lokacin nan zancen da zai gamsar da jama'a yace irin zancen da Abubakar yayi. Fa qala fi kalamihi, a cikin zancensa shi Abubakar sai yace nahnu al-umara, yace mu al-muhajirun, yace mu ne shugabanni, yace wa antumul wuzara, yace ku kuma mutanen Madina ku ne ministoci, yace mu ne shugabanni ku ne ministoci. Kenan duka tafiyar da yace kowa an raba matsayi an bashi. A lokacin nan wani sahabi Hubab ibn al-Munzir sai yace la wallahi la naf'alu, yace ba mu yadda ba, minna amirun wa minkum amirun, sai dai daga cikinku a nada shugaba mu ma daga cikinmu a nada shugaba. Abubakar sai ya maimaita yace la walakin nal umara wa antumul wuzara, yace a mu dai mu ne shugabanni ku ne ministoci. Sai ya ce hum ausadul arab, yace domin Quraishawa su ne zababbu daga cikin Larabawa, wa a'azzuhum ahsaban, kuma sun fi kowa matsayin daraja domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su ya fita. Ni za a yi ana cikin wannan tattaunawa Umar Allah ya kara masa ya Abubakar sai ya ce ma jama'a fa bayu umara aw aba ubaidah ibn al-jarra, na yardan muku da waɗannan mutane guda biyu, waɗannan mazaje guda biyu, ku zaɓi ɗaya ya zame muku shugaba, in ma Umar ko kuma Abu Ubaida. a ga adalci na mazan jiya, shi bai ce ba a zaɓe shi a matsayin shugaba, cewa waɗannan mazajen biyu na yardan muku da ɗaya daga cikinsu, ku zaɓi ɗaya daga cikinsu, in ma ku zaɓi Umar ko kuma ku zaɓi Abu Ubaida. Umar Allah ya ƙara masa yadda, jin haka ke da wuya sai ya tashi ya miƙe, sai ya ɗora hannun shi akan hannun Abubakar ya ce, Abubakar kai muka yadda muka amince ka zama shugaba, kai ya dace ka zamanto khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya ce, fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kai ne shugaban mu, kai ne fiyayyen mu, kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so daga cikin mu gaba daya. Umar ya kama hannun Abubakar ya yi mubaya'a. Ganin Umar ya yi mubaya'a ya yadda da Abubakar a matsayin khalifa, sauran jama'a gaba ɗaya waɗanda suke cikin wannan rumfa kowa sai ya tashi sai ya ɗora hannun shi a hannun Abubakar, cewa ya yadda ya amince Abubakar shi ne khalifa. Sai aka samu wani mai faɗa sai ya ce, kataltum Sa'ad, ya ce ai kun kashe Sa'ad ibn Ubada. Umar sai ya ce, a katalahullahu, Allah ne da ya kashe shi. Shi Sa'ad ibn Ubada shi ya so a naɗa shi a matsayin khalifa, shi shugaba ne daga cikin na kabilar Aus, wato daga cikin kabilu na Madina. To a takaice, wannan shi ne nassin da wasu malamai suka tafi daga cikin ahadus sunna akan cewa Abubakar ya zamanto khalifa ne ta hanyar zaɓi, kenan zaɓa da jama'a ta sahabbai suka masa. Kenan a takaice dai waɗancan duka nassi ne waɗanda suke tabbatarwa. To a cikin waɗannan nassi, saboda Allah, ina maganar cewa amma Aliyu kwace, an masa fashi, wai Abubakar ya masa da Umar sun masa fashi, sun kwace wannan, sun kwace khalifanci, shine ya dace wai ya zama khalifa, wai manzon Allah ya rubuta takarda ya yi wasiya ya ce wai Aliyu wai shine khalifa shi, wai sai Abubakar kwace suka masa, wanda dama wasiyar ta ƙarya ce, wasu suka kirkira suka rubuta suka ce wai manzon Allah ya yi wasiya ya rubuta takarda ya ce wai Aliyu shine khalifarsa, wanda gaya wannan nassi ne fa yana cikin sahihai. Manzon Allah ya sa Aisha ta kirawo Abubakar da ɗan shi Abdulrahman, domin manzon Allah ya rubuta takarda kar musulmi su samu sabani game da Abubakar. Sai manzon Allah ya yi aiki akan rinjayen zatansa cewa Allah ba zai yarda ba wani ya zama khalifa in banda Abubakar, musulmi ma ba za su yarda ba. Manzon Allah sai ya daina rubuta takarda, wanda kuma a lokacin da rashin lafiya ta tsananta, ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya, ya koma cewa a zo da takarda ya rubuta. To kawai sai aka ringa hayaniya a nan goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, maza ma a maida takarda. Hayaniya da ta yi yawa a gunshi, manzon Allah sai ya ce a maida, saboda wasu sun dan samu kokonto akan haka, suke cewa tana iya yiwa magagin rashin lafiya ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a zo da takarda ya rubuta ta wasiyya. To wannan kokonto da aka samu, sai manzon Allah ya ce a maida takarda. To dan haka dai shine a nan kenan malam ya ce, muna tabbatar da khalifanci wato a farko ga Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, wato a matsayin fifita shi akan sauran sahabbai, kuma domin gabatar da shi akan dukkan al'umma. Sannan sai ya ce, thumma li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya ce sannan, ya ce sai Umar, Allah ya ƙara masa yadda, shi ma muna tabbatar da shi ne khalifa, wato bayan Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda. Wannan ko kasancewar ta hanyar da shi Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya zamanto khalifa lokacin da Abubakar, Allah ya yarda da shi, da ya kwanta rashin lafiya kafin Allah ya karɓi rayuwarsa. Abubakar sai ya tara wasu daga cikin manyan sahabbai, ya nemi shawararsu da ra'ayinsu game da nada Umar ya zamanto shi ne khalifa bayansa. Waɗannan sahabbai da Abubakar ya nemi ra'ayinsu da shawararsu gaba ɗayan su suka bashi haɗin kai, suka ce sun yarda, sun amince, lalle Umar ya dace ya zamanto khalifa. Ra'ayin da ka zo da shi Abubakar, suka ce yayi daidai, Umar shi ya dace ya zamanto khalifa. To a lokacin nan Abubakar ya nema, aka zo da takarda, ya rubuta alƙawari, ya rubuta wasiyya cewa bayan shi Umar shi ne khalifa. Wanda a shar'ance ta wannan hanya, wato akan ɗau wato khalifanci kenan, shi wanda yake mai wucewa ya rubuta takarda cewa bayana wani shine khalifata. To kamar yanda shi Abubakar Allah ya kara masa yadda yi, ta haka wato Umar ya zamanto khalifa, wanda shi ma Umar dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna matsayin shi da darajar shi, wanda bayan Abubakar babu wani mai daraja a ban kasa kamar Umar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisai da dama wato sun gabata. Kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ikara musu yadda, yake cewa an dora Umar Allah ikara masa yadda lokacin da Allah ya masa rasuwa akan makara, da aka dora shi lokacin nan jama'a suka zo suka zagaye suna masa addu'a, suna kyautata masa yabo, suna masa addu'ar Allah ya gafarta masa. Abdullahi dan Abbas yace wa ana fihim, yace ina cikin jama'ar, yace falam yaruni illa bi rajulin kad akhadha bi mankibi min wara'i, yace wallahi ba abin da ya furgita ni kawai sai wani mutum daga baya na, sai na shi ya kama kafadata. Faltafattu ilaihi, sai na waiwaya na kalle shi, da na waiwaya yace fa idza huwa aliyu, sai ga maka ashe aliyu ne dan abi talib. Fatarahama ala Umar, sai yayi addu'a yace Allah ya jikan Umar. Aliyu yace ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bi misli amalihi minka, yace wallahi Umar yace ka koma zuwa ga ubangijinka, yace amma a doran kasa baka bar dire da mutun daya wanda nake so nake kaunar a ce na hadu da ubangiji na da kwatancin aikin shi sama da kai. Umar Aliyu yake cewa, yace wallahi a doran kasa Umar ka koma zuwa ga ubangijinka, amma baka bar wani mutum ba a doran kasa wanda nake gurin a ce na hadu da ubangiji na da kwatancin aikin shi sama da kai. Sai yace wa aimullahi, yace rantsuwa nake da ubangiji na, in kuntu la azunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika, yace wallahi ina zato ina kyautata zato ina yaqinin Allah ya hada ka da abokanka. Suwane ne abokan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar? Aliyu sai yake cewa, yace wallahi su da yawa, yace wa zalika anni kuntu kaseeran ma asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yace wallahi su da yawa nake jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, ji'tu ana wa Abubakar wa Umar, nazo ni da Abubakar da Umar, wa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, manzon Allah yana cewa na shiga ni da Abubakar da Umar, wa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar, na fita ni da Abubakar da Umar, yace wallahi su da yawa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar haka, yace dan haka ina kyautata zatan Allah zai hada ka da abokanka, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da Abubakar. Kaga wannan hadisi ne wanda yake tabbatar da daraja ta Aliyu, bayan Abubakar babu wani mai daraja, babu wani mai matsayin shugaba daga cikin sahabbai sama da Umar. Kuma haka hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, wato kamar yanda Muhammad ibn al-Hanafiya jikan Aliyu ne dan Abi Talib, Allah ya kara masa da dan Aliyu ne, shi Muhammad ibn al-Hanafiya dan Aliyu dan Abi Talib ne, shi ne yake cewa qultu li abi, yace na fada ga mahaifina Aliyu dan Abi Talib, nace masa ya abati ya baba, man khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wai a cikin jama'a gaba daya wane ne fiyayye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai Aliyu yace ya bunayya, yace ya kai dana, aw ma ta'rif, yanzu baka san ba wane ne fiyayye daga cikin jama'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Fa qultu, la, nace a'a baba ban sani ba, sai ka fada mu. Kada sai Aliyu yace Abubakar, yace Abubakar shine fiyayye, Abubakar shine fiyayye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka Aliyu ya tabbata. Qultu, sai nace kuma man, sannan sai wa? Kada sai yace Umar, yace sannan sai Umar dan nashi Muhammad ibn al-Hanafiya, yace wa kashitu an yaqula thumma Uthman, sai naji tsoron in na masa tambaya, na kuma yi mishi tambaya zai ce Uthman. Fa qultu, sai nace thumma anta, sannan sai kai ko baba? Fa kada sai yace ma ana illa rajulun minal muslimin, ni ne ban zaman to face kawai mutun ne daga cikin musulmi. Da ya masa tambaya ta farko yace Abubakar shi ne fiye, sannan sai wa yace masa sannan sai Umar, yace sai na ji tsoron in na mushi tambaya ta uku yace Usman, sai na ce masa summa anta, sannan sai kai ko, sai yace amma ana illa rajulun minal muslimina, yace ni ban zaman to face kawai mutun ne wato daga cikin musulmi. To kaga wannan hadisi ne nassi ne a bayyane wanda yake nuna bayan Abubakar babu wani fiyayye sama da Umar, kamar yadda Aliyu Allah ya kara masa yadda anan ya tabbatar da cewa Abubakar shine fiyayye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan Abubakar sannan Umar. Haka hadisi na cikin sahihai riwaya ta Sa'd ibn Abi Waqqas ke cewa Umar Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin shiga gunsa. A lokacin nan akwai mata na Qurayshawa sun taru a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa da shi. Aliyatan aswatuhunna, sun daga murya sai hayaniya yake su taron mata, ka san dama in suka hadu haka ne dabi'ar. Umar yana shigowa gaba ɗaya sai suka watse. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ihan ibn al-Khattab, yace karkace komai ya Umar. Ko kuma lafazin ih yana cewa ma'ana zo da wani zance duk abin da ka so zo da shi. Sai manzon Allah ya ce wallahi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Malaki ya kashe shaytanun salikan fajjan illa sadaka fajjan ghayra fajjin. Manzon Allah ya ce wallahi da kai shaytani bai taba haduwa da kai Umar, ya biyo titi kai ka biyo face sai ya canza titi. To kaga wannan nassi ne wanda yake nuna fifiko na Umar, Allah ya kara masa yadda da matsayin shi da darajar shi, cewa kenan shi ya dace ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin nassin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad kana fil umami qablakum muhaddathun, a cikin al'ummun da suka gabata akwai waɗanda Allah yake musu ilhama, Allah ya jefa musu tunanin wani abu kafin abu ya wakana, yanda suka faɗa yanda suka yi zaton abin sai ya kasance kamar haka. Sai yace fa in yakun fi ummati minhum ahad, in har akwai daidai da mutum ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane a cikin al'ummata, yace to fa inna Umar ibn al-Khattab minhum, yace Umar yana daga cikinsu. Saboda su da yawa yakan ba da shawara yace ai ya kamata ai kaza, wahayi sai ya zo ya yi daidai da ra'ayin Umar. Na insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.